الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وريتا تبتا الله دي ساكنونا من وانا رانا تجمع دنشي غبدا تفسير كرنت وانا تفسيري نا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أجل سورة التقابل zamu tashi fadar Allah ta'ala akan aya ta 11 ma asaba min musibatin illa bi idnillah duk abinda ya samu na wata musiba wannan abin ya samu ne da izinin Allah idan babu wata musiba da za ta samu mutane face da izinin Allah ومن يؤمن بالله wanda yayi gaskata Allah yayi imani da Allah ya san da jarabawa daga Allah ce yahdi qalba Allah zai shiryar da zuciyarsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga komai babu abinda Allah bai san shi ba wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul yi wa Allah biyayya kuma ku yi ma manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wa sallam fa in tawallaitu in kuka juya kuka kiwa Allah da'a da manzansa fa inna ma ala rasulina al-balaghul mubin to kawai abin da ke kan manzon mu shine isarwa bayyananne kenan ya isar an doka ba aiki an doka ba doka ba shi dai ya isar da sakon da Allah ya aika shi Allahu la ilaha illahu Allah wanda ba abin bautawa da cancanta sai shi wa ala llahi falyatawakkal almu'minun ga Allah ya kamata masu imani su dogara shine malai ce cewa ya qulu ta'ala Allah ta'ala na cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wani abin da zai samu na wata musiba sai da izinin Allah wa hadha 'amun li jami' almasa'ib wannan ya game dukkan masibobi kowace irin musiba ce kowace irin musiba ce ta shiga a cikin nan fin nafsi wannan musiba a cikin rai ce abin da ya shahi rayuwa wal mal ko kuma dukiya wal walad ko kuma musiba ce ta yaya wal ahbab ko kuma ta masoya wa nahwihim da makamantansu to wannan musibun gaba daya babu daya daga cikin su za ta faru sai da izinin Allah fa jami'u ma asaba al ibad duk abin da ya samu bayu fa bi qada'illahi wa qadarihi da hukuncin Allah ne da kuma kaddarawar Allah ko kar sabaqa bi zalika wannan ya riga ya gabata ne alima Allahu Allah ya san da wannan ko kuma ilmun la ya gabaci wannan abin ya riga ya gabata ne ilmun lahi a cikin sanin Allah wa jarabihi qalamuhu kuma alqalamin shi ya gudana wajen rubuta wannan saboda an ce farko abinda Allah ya halitta shine alqalami sai Allah ya ce ma alqalamin ya rubuta yayi rubutu yace me zan rubuta yace ka rubuta abinda zai faru farkon duniya har karshen ta shine ka mu rubutu sai da ya rubuce duk abinda zai faru wa nafadat mashi'atuhu kuma mashi'arsa shine abin da yake so shine abin zartarwa abinda Allah ya so shike kasancewa waqtadatuhu hikmatahu da kuma abin da hikimar Allah ta hukunta duk abin da kaga ya faru akwai hikimar da ta sa Allah ya samar da wannan abin ko washa'anu kullu sha'an da kuma kowane irin sha'ani yana gudana ne da hukuncin Allah hal yaqumu al-'abdu bil wazifati bihi allati alayhi fi hadha al-maqam am la yaqumu biha shin bawa zai tsaye da aikin da aka sa shi allati alayhi fi hadha al-maqam aikin da yake a kansa ko sha'anin da yake a kansa a wannan matsayin am la yaqumu biha ko ba zai tsaye da su ba Allah ya san da wannan fa in qama biha falahu sawabul jazir. In ya aikata waɗannan ayyukan da aka umarce shi yayi, to yana da sakamako mai tarin yawa. Wal ajrul jamil, da kuma sakamako lada wacce take mai kyau. Fi dunya wal akhira, a duniya da lahira. Fa idza amana annaha min indillah, idan bawa yayi imani cewa duka waɗannan abubuwa daga wajen Allah ne, faradiya bi zalika, kuma ya yarda da wannan, ya san da ba abin da zai faru gare shi sai abin da Allah ya rubuta masa, wa salima li amrihi, kuma ya miƙa wuya ga umarnin Allah, hadallahu qalbahu, sai Allah ya shiryar da zuciyarsa, fatma anna, sai ya samu nutsuwa, wa lam yanza'iz inda al-masa'ib, ba zai girgiza ba idan wata a wajen wasu musibu, ya san da cewa ba abin da zai same shi a cikin wannan musibar sai abin da Allah ya hukunta masa. Kama yajri mimman lam yahdi Allah qalbahu, kamar yanda yake faruwa ko yake gudana ga wanda Allah bai shiryar da zuciyarsa ba, da wata musiba ta same shi, to shikenan sai ya shiga cikin rudu da cikin damuwa da cikin girgizuwa da cikin tashin hankali, saboda shi bai yi imani ba cewa wannan abin daga Allah ne. Ko bal yarzuquhu thabat inda wurudiha, Allah zai tafe shi wanda ya yi imani da Allah ke, Allah zai arzuta shi da tabbatuwa inda wurudiha, lokacin da musibu suka zo, to sai Allah ya tabbatar da mutum ya ci jarabawa. Wal qiyamu bi mujibi sabri, kuma zai tsayu da abinda haƙuri ke wajabtawa, ma'ana zai yi haƙuri, fa yahsul lahu bidhalika sawabun ajil, dalilin wannan haƙuri sai ya haɗu da lada tun a nan duniya, shine ajil, magagwaciya, ma'ama yuddakhalu lahu, tare da kuma irin ladan da za a adana masa, yawmal jaza'i, har ranar sakamako, min al-ajril azim, na lada mai girma. Kama kala ta'ala, kamar yanda Allah ta'ala ya ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab, Allah yana cika ma masu haƙuri sakamakon ladansu ba tare da wani dogon bincike ba. Allah ɗaya sai irin ladar da zai ba su. Ko wannan ke yana, in mutum ya haƙuri akan wata musiba ya daure, tun a nan duniya Allah zai ba shi lada mai kyau, sakamako mai kyau, kuma ga tarin ladar da za a aje mishi a lahira. Wa alima min zalika, kuma ya san daga wannan, anna man lam yu'min billahi, kenan wa ulima min zalika, daga wannan ake iya sanin cewa, anna man lam yu'min billahi, wanda bai yi imani da Allah ba, inda wurudil masa'ib, lokacin da musibu suka zo, bi an lam yalhaza qada' Allah wa qadarihi, shine bai lura da hukuncin Allah ba da kaddarawar Allah ba a ciki, bal waqafa ma'a majarradil asbab, kawai yayi tsaye akan cewa ai ga dalilan da suka jawo abin, to annahu yafdal, irin wannan zai kaskanta ya wulakanta, ma'ana za a yarfar da shi, wa yakilahu Allah ila nafsihi, sai Allah ya kyale shi zuwa kan shi, baya ruwa ya tsaki cikin al'amarin shi. Wa idza wukila al'abdu ila nafsihi, in kuma aka wakilta bawa zuwa ga kan shi, fa nafsu laysa indaha illa al-hala'u wal jaz'u, ita kuma rai babu wani abin da ke wurinta sai raki da kuma tashi hankali, alladhi huwa uqubatun ajila ajila uqubatun ajilatun ala al-abd, wanda wannan kuma kusancewa uquba ce, azaba ce akan bawa a nan duniya, wacce Allah ya gaggauta masa, inda Allah ya kare shi da ransa, idan duk abin da ya same shi daga raki sai ma'ana tashin hankali, wannan shine sakamakon shi a nan duniya. Sai wannan shi ma wata uquba ce, ajilatun, magaggauciya, alal abdi, akan bawa tun a nan duniya, sannan kuma qabla uqubati al-akhirah kahin uqubati al-akhirah ko kafin uquba ta lahira ya hadu da wannan uquba wanda take tanan duniya wanda take ta kaskanci da kuma wulakantuwa qabla uqubati al-akhirah kafin uquba al-lahira ala ma farrata fi wajibi sabri akan sakacin da yayi a cikin abin da yake wajibi ne yayi hakuri din musiba ta same shi hada ma yata'allaqu bi qawlihi wannan shine abin da ke hade da fadar Allah wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda yayi imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyarsa fi maqamil masa'ibil khas a cikin wurin da yake na musibu waɗanda suke kebantattu wa amma ma yata'allaqu biha min haythul umumil lafzi amma kuma abinda ke ratayuwa da wannan na daga gamewar lafazi fa inna allaha akhbar Allah ya bada labarin cewa anna kullu man amana duk wanda yayi imani ai al-imanul ma'muru bihi yayi imani imanin da aka yi umurni da shi wa huwa al-imanu billahi wa mala'ikatihi shine imani da Allah da mala'ikunsa wa kutubihi da kuma littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranar lahira wal qadari da kuma imani da qaddara khairihi wa sharrihi al khairin sa da sharrin sa wa sadaqa imanahu kuma imanin sa ya zamanto na gaskiya ko kuma wa sadaqa imanahu imanin shi ya gaskata bima yaqtadihi al iman game da abin da imani ke hukuntawa min lawazimihi na ababen da suka lazimci imani wa wajibatihi da abubuwan da suke na wajibi na imani anna hadha sababu alladhi qama bihi al-ab wannan dalilin da bawa ya tsayu da shi akbaru sababu li hidayati llahi lahu wannan shine mafi girman dalilin da zai sa Allah ya shiryar da wannan bawa yarda da waɗannan abubuwan da muka zana fi aqwalihi a cikin maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa wa jami'i ahwalihi da kuma dukkan halayensa wa fi ilmihi wa amalihi haka a cikin iliminsa da kuma aikinsa wa hada afdalu jaza'in wannan shine mafificin sakamako yu'tihi Allahu li ahli al-iman Allah na bada irin wannan sakamako ne ga masu imani kama qala ta'ala kamar yanda Allah ta'ala yace mukhbiran yana mai ba labari annahu ma'ana yusabbitu almu'minina fi alhayati ad-dunya yana tabbatar da mu'minai tun anan rayuwar duniya akan kalmar la ilaha illa Allah wa fil akhirah haka alahira wa aslu sabat aka ce tushen tabbatuwa shine sabatul qalbi wa sabrihi tabbatuwar zuciya da kuma yin hakuri na zuciya wa yaqinihi inda wurud kulli fitna da kuma yaqini mutum ya tabbatar da cewa wannan abun daga Allah inda wurud kulli fitna a lokacin da kowace fitina ta abku to shi yasa sai Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da masu imani bil qawli thabiti da magana tabbatacciya yake ce kalmar la ilaha illa Allah za su rayu da ita a nan duniya wa fil akhirah alahira wasu malmasu ta ce al akhirah na ana nihin hayatul barzakhiyya rayuwa ta barzakhu ma'ana rayuwa ta kabari a lokacin da za a tambaye mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kuma mutum zai ba da amsa ko fa ahlul imani ahadan nas quluban masu imani sun hi mutane shiryuwar zukata zukatan masu imani shiryayyu ne akan sauran zukatan waɗanda ba masu imani ba wa asbatuhum indal muz'ijati sannan zukatan masu imani su suka hi tabbatuwa a lokacin da aka samu abubuwan girgiza wal muqliqati da kuma abubuwan da suke kona zuciya wazalika wannan kuma lima ma'afun min al-iman saboda abin da ke tare da su na imani shine ya taimaka musu akan wannan ko wa qawluhu da kuma fadarsa Allah ta'ala da yace wa fi'u Allah wa fi'u rasulakum yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a
ayi bin tisali amrihima shine ku yi ruko da umarnin Allah da namiji wajjina bi nahyihima ku ne sanci abin da suka hana ku fa inna ta'atallahi wa ta'ata rasuli lalle biyayya ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah wannan shine madarus sa'ada magudanan cin nasara wa unwanul falah kuma wannan shine alama nami na samun rabo fa in tawallaytu in kuka juya ai an ta'atillahi daga yi barin yi ma Allah da'a wa ta'ati rasulihi da barin yi da'a ga manzansa to fa inna ma ala rasulina albalagul mubin abinda ke ga manzanmu kawai shine isarwa bayyananne ai yuballighukum ma usila bihi ilaykum shine ya isar muku da abinda aka aiko shi da shi zuwa gare ku balagan bayyinan wadihi ma'ana isarwa bayyananne qarara fataqumu alaykum bihi hujja sai akwa muku hujja da wannan walaysa biyadihi min hidayatikum shiriya ku ba a hannun manzo take ba ko hidayatul tawfiq kenan abinda yake ga manzo shine hidayatul irshad shiryar da ma'ana nuna mu mutane hanya amma dacewa akan a samu kai akan hanyar kwarin wannan kuma Allah ne mallaka wannan wala min hisabikum shay'un haka babu wani abu a hannun manzo na binciken ku wa innama yuhasibukum ala al qiyam bi ta'atillah za a yi muku bincike akan tsayuwa da yi wa Allah da'a kun yi ko ba ku yi ba wa ta'ati rasulihi da kuma biyayya ga manzansa kun yi ko ba ku yi ba aw adam zalika ko korishin yin haka alimul ghaib wash shahada Allah shine masanin abin da yake goye da kuma abin da yake bayyana sai ya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ba abin bauta da cancanta sai shi ai huwal mustahiqqu lil ibadati shine wanda ya cancanci bauta wal uluhiyya da kuma ilahantaka ma'ana wanda ya kamata a kaɗaita da dukkan wani aikin da za a yi na ibada wa kullu ma'budin siwahu ko duk wani abin bauta da ba Allah ba fa batil to bautarsa ƙarya ce bautarsa kuma batacciya ce wa ala llahi falyatawakkal mu'minu ga Allah ya kamata mu'mine su dogara ai falyatamidu alayhi su dogara ga Allah fi kulli amrin nabahu a cikin dukkan al'amarin da ya same su su dogara ga Allah wa fi ma yuriduna alqiyam bih haka cikin duk abin da suke so su tsayi da shi su dogara ga Allah fa innahu la yatayassara amrun min al-umuri babu wani al'amari daga al'amura da zai sauƙaƙa illa billahi sai ne in an sa Allah ciki wala sabila ila zalika kuma babu wata hanya da take sanya Allah ya yi ruwa ya yi tsaki a cikin al'amarinki illa bil i'timadi ala Allah sai da dogaro ga Allah wala yatimmu lil i'timadi ala Allah dogaro ga Allah kuma bai cika hatta yuhassina al'abd zannahu bi rabbihi sai bawa ya kyautata zaton shi ga ubangijinsa wa yathiqu bihi fi kifayatihi al'amr kuma yarda da Allah cewa ya ishe shi a cikin al'amarinsa alladhi ya'tamidu alayhi bihi Allah shine wanda zai dogara akan shi da wannan al'amarin nasa wa bihasabi imanil abdi gurgudan imanin bawa yakunu tawakkuluhu dogaransa ga Allah yake kasancewa in imanin shi na da ƙarfi dogaransa ga Allah zai zama tobe ƙarfi gurgudan imanin mutum gurgudan dogaransa ga Allah quwwatan wajen ƙarfin dogara wa da'afan da kuma raunin dogara idan imanin na da ƙarfi dogaran shi zai zama tobe ƙarfi in imanin na da rauni dogaran shi ga Allah zai zama towa mai rauni subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum.